أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Budiat Allah Taala Allah Subhanahu Wa Taala jika pada kami siapa pada awak ini, ayam ikan sama ada jiwa nampu kecik orang sama tawa tu, kita kerja cendera versi atikil kita kim ada uat dawa na bapama lebi al imam al alamat mutqin Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Sheikh Salih Taqiyuddin anda ada fasi da ibn Qayyim al Juziyah. Ibn al-Qayyim ba ko yi malami bane, malami ne wanda ya shahara da wuya saboda tsayin shahara da Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi da kuma Allah ya sa mishi kabuli a bayan ƙasa. Wannan kuma yana da alaka da ikhlasi ne da aka yi wajen sauki da yada ilimi. To saboda shahara da Ibn al-Qayyim ya yi, yana da wahala a samu wani majalisi na ilimi a yi awa ɗaya ana karatu ko ana bayani a cikin abin da ya shafi wani abu na addini ba a mutu sunan shi ba, yana da wahala. To yana daga cikin rayuwa da Allah subhanahu wataala yake sawa a cikin, yana daga cikin albarka afwan da Allah yake sawa a cikin rayuwar wasu daga cikin bayin shi wanda suka dukufa suka ba da kansu da lokacinsu domin yaɗa wannan addini, domin iman addinin Allah hidima. To shi kuma Allah sai ya ɗauya wani ɗaukaka su da yaɗa abin da suka yi da kuma sa albarka a cikin duniyar al'amari nasu. To da haka shi sa Ibn al-Qayyim ba ƙoyon mutum ba ne, mutum ne wanda bai buƙata sai an zauna ana ba da rayuwa, ana ba da labari a kan tarihin su. Duk yana da kyau a sunna ta karanta suwa cewa in za a fara littafi a yi bayani a fusaka abin da ya shahi shi wannan malami. To amma gaskiya Ibn al-Qayyim kamar yadda malamai suke cewa ma'arufin lillahi wa'arraf, shi an san shi ne baya buƙatar sai an zo ana bayani a kan shi kaza kaza, rubuce-rubucen shi da ya yi da kuma abubuwan shi. To wannan su kaɗai sun isa su bayyana cewa wani ne Ibn al-Qayyim da kuma matsayin shi a ilimi da matsayin shi a wajen malamai. To don haka Ibn al-Qayyim ya taƙaice shi mutumin Dimashq. Dimashq shi ne kamar Sham a yanzu, aka ce Sham shi ne kamar Siri Siriya, haka ce Dimashq a lokacin na abin da ya shahi Siriya, Lebanon, Palestine, to duka suna ciki, haka ce Sham. To Dimashq kuma ita ce har yanzu ita ce kamar aka cewa capital ta Siri, ta daulata ta Suriya a yanzu. To shi Ibn al-Qayyim mutumin Dimashq ne wanda an aihe shi a shekara ta 691, kuma kamar yadda aka sani ya tashi a gida na ilimi, gida na tsoron Allah, kuma ya shahara a wajen yaɗa ilimi, ko a ce mana neman ilimi tun yana yaro har ya kai kuma shi ma ya kai matsayin ba da ilimi. Shi yasa ma ya yi karatu a wajen manya-manyan malamai, daga cikin manyan malaman shi wanda in aka waɗi Ibn al-Qayyim da wuya shi ba waɗe shi shi ne Ibn Taymiyya al-Harrami. To don haka shi ma Ibn al-Qayyim kuma an samu almajirin da yawa wanda suka yi karatu a wajen shi, daga cikin manyan malamai wanda su ma yau a alamul islami da wuya za a zauna a yi karatu a tashi ba mu sunan shi ba, kamar su irin Ibn Rajab al-Hanbali, kamar irin su Ibn Kathir. To wannan duka almajirin na Ibn al-Qayyim. A taƙaice wannan abin da ya shahi Ibn al-Qayyim, wannan littafi na shi Adda'u wad-Dawa'u, duk da malam zai yi bayani a bisa kan abin da ya sa ya rubuta wannan littafi. Kenan za mu shiga muqaddima ne kai tsaye. Malam yake cewa bismillahir rahmanir rahim, malam ya bude littafin shi da bismillah, malamai suna cewa abin da yasa ake so a bude littafi a malamai afun abin da yasa marubuta magabata suke bude littafin su da suke da makitwa da bismillah da sunan Allah saboda abu guda biyu ne za ta ko zuwa uku abu na hauko shine saboda koyi da littafin Allah subhanahu wataala Allah ya bude littafin shi da bismillah sannan abu na biyu saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya zama to duk in zai aika wasu wasiqo zuwa wanda zai kira zuwa addini sarakuna da sauran su yana bude da bismillahir rahmanir rahim sannan kuma saboda neman albarka ita kanta bismillah wani hadisi duk da yana da manzon akan shi manzon Allah ya ce dukkan abin da aka fara shi ba da sunan Allah ba ko abin da aka fara shi ba gode ma Allah ba to wannan abin zai zo yana da yankakkiya albarka wannan yasa malamai suke bude littafin su da abin da ya shahida sunan Allah da hauko malam al-ibn qayyim ta wa bihi nasta'in da Allah ne muke neman taimako yake cewa su ila shaykh an tambayi ash-shaykh shine babban malami al-imam shugaba al-alim masani al-allama mai yawan sani al-mutqin wanda kuma ya kyautata ilimin mukan da ya sani al-hafiz shine mahallaci malamai suke cewa aka ce al-hafiz a istilahi na maliman hadisi shine wanda ya haɗu da ci hadisai masu yawa da isnadansu da hanyoyin da suka zo sannan kuma ya san ilimin abin da ya shafi su wannan ruwat din na hadisi abin da ya sa ya jarhu da ta'dil da tarihin su wanda in za a gaya mishi rawi wani to wannan rawi wani zai san a'a yin shi a kaza ya rawi a kaza malaman shi a kaza sannan zai hudu matsayin shi a jarhu da ta'dil sika ne ko ba sika bane to wannan shine al-hafiz to ibn al-qayyim ya kai martaba ta matsayin wanda ake kiran shi ga hafiz malai yake cewa an-naqid sannan kuma an-naqid an-naqid shine a wajen malaman hadisi mai tantancewa abu mai tantance hadisi ingancin hadisi mai tantance ingancin hadisi mai tantance ingancin hadisi ko mai tantance su wa'innan marawaitan hadisin ya wadi maka wani kaza ne wani matsayin shi wani to shine annafi a Shamsuddin wannan laqabin shi Abu Abdullahi Muhammad bin Sheikh bin Salih Taqiyuddin Abi Muhammad Abi Bakr al-Ma'ruf bin al-Qayyim jazadahu Allah min fadlihi yake cewa mata kulu wannan kamar yadda kuma wannan nuskal za ga nuskoki da yawa ana rubuta adda'u wa dawa amma za ga wasu nuskoki ana rubuta liman sa'ala al-jawabul kafi ko liman sa'ala al-da'i wa dawa'i shafi to wannan tambaya ce wanda aka mishi akan abin da ya shafi cuta ko kuma wanda Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi da wata jarraba wato menene maganin da zai samu ya warkar da wannan jarraba wa tashi to shi wanda yake wannan tambaya ɗaya daga cikin abin shi ke cewa ma ta kunu sadatul ulama a'immatid din radiyallahu anhum fi rajulin ibtuliya ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته وقد استعهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فيما يزداد فما يزداد إلا توقدا وشدة فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها فرحمه الله من أعانه تلا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه wanda yake tambaya yake cewa ni malimai ma ta kulu sadatul ulama manyan malimai me suke wadi a aimatuddin shugabanni na addini me suke wadi gama radiyallahu anhu da Allah tabbata gare su yace me suke wadi game da mutumin da Allah ya jarrabe shi da wata jarrabawa sannan kuma wa alima annaha yayi yakini ko yasan cewa wannan jarabawar idan ta zarce idan ta yi istimari idan ta ɗore to za ta ɓata mashi duniyar shi da lahirar shi shine duniya wa akhira za ta ɓata mashi duniyar shi da lahirar shi ma'ana a duniyar shi ba zai ji daɗi ba zai rinka zuwa da ƙalubale zai haɗu da matsaloli sannan kuma in ya mutu hakanan a lahira ba zai samu daɗi wajen Allah subhanahu wataala ba shi kuma wannan mutumin yayi kokari wa qadistar yayi kokari wajen ya ije wannan jarabawal game da kanshi yayi kokari ya ije ta bi kulli tariqi da kowace hanya ma'ana bi kulli wasa'i dukkan hanyoyi da ya kamata ya bi ya ije wannan jarabawal to ya bi amma kuma abun yana so ya gare shi dan haka bayan ya bi wannan hanyoyi wajen ije ta fama ya zidadu illa tawakkudan washirin to wannan jarabawar ba ta kawo komi sai kama kawo kunna ta ne yake kama kawo tsanani take shi ne alwakud ba ta kawo komi kama kawo cinna ta ne yake kama yana kawo sama a misali a ce yana sama wuta essence ko yana sama wuta fetur kawo kawo guguwa da zafi to kama yana kawo guga ta ne kama yana kawo mata tsanani ne duk yadda ya bi hanyar da ya bi ya ije ta to sai kama ya kawo mata ƙarfi ne mare yake cewa shi wannan mutum yake cewa fa malhilatu fi dafiya to yanzu wata dubara ce za a yi wajen a ije ita wannan jarabawa da ta zo kuma tariqu ila kashfiha wata hanya ce za a bi da hukuma iya yayi a fahimci ita wannan jarabawa ta kwana a neman maganin ta tunda wani lokaci ana cewa sai an fahimci cuta ma ake sake samun maganin ta to tariqu wata hanya ce za a bi wata hanya ma hiya tariqu ko ake mijece hanyar da za a bi wajen yayi wannan jarabawa sai yake cewa ka rahimahullahu mana ana wutala Allah ya ji kan duk wanda ya taimaki wani wanda Allah ya jarrabe shi wallahu fi auni al'abd lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin taimakon bawa ma kana al'abd matakar dai shi ma bawa yana kan taimakon dan uwan shi haftuna ma'ajurina yarhamukumullah ku ba mu fatawa Allah ya ba ku lada sannan kuma Allah ya ji kan ku fa ajaba shaykh sai shi wannan yake cewa mai tambaya sai malam ya bada amsa الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي المسلمين شمس الدين أبو عبد الله ابن أبي بكر بن عيوب إمام المدرسة الجوزية رحمه الله ما لا يباد أمسى يكتي ولكل داء دواء تو أي داء ما أقائد يند الأب يكي دك وتشوتا تندى مادن دو وتشوتا دا kasani a duniya to Allah subhanahu wataala ya san ko maganin ta malai yake cewa alhamdulillah bayan haka amma ba'du alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah malai yake cewa amma ba'du bayan haka fa qad tawada fi sahih al-bukhari min hadith li abi hurairah radiyallahu anhu an nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu shifaa malai yake cewa bayan haka to lalle mu sani cewa ya tabbata hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari hadisin abi hurairah radiyallahu anhu tabbata a gare shi yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma anzalallahu da'an Allah subhanahu wataala bai sabkar da wata cuta ba illa anzala lahu shifaa fati sai da Allah ya sabkar mata maganin ta duk wata cuta to Allah ya sabkar da magani to haka shi wannan wanda Allah ya jarrabe shi to yanzu ya bari a gaya mishi maganin cutar shi malai yake cewa haka nan wa fi sahih muslim haka nan a cikin littafi na al-imam muslim an rawaito daga hadisin jabir dan abdullahi da Allah tabbata da shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li kulli da'in dawa'u fa idha usiba dawa'u da'i bara'a aw bari'a bi idhnillah manzo Allah yake cewa dukkan wata cuta tana da magani manzo Allah yake cewa fa idha usiba dawa'u da'a idan magani ya samu cuta to bari a bi lillahi to wannan cuta za ji wannan mai cuta zai kubuta ko zai warke da izinin Allah subhanahu wataala malam yake dai bayani wannan ta hanyar shiga akan bayani akan abin da ya shafi cuta tashi to zai kuntumta dan ne kuntumma da mutumin wannan hankali tunda shi yanzu duk hanyoyin da ya kamata ya bi ya warkar da su ya ije wannan ibtila'in nashi ya kasa to a gaya mishi yanzu anan to babu wata cuta tana da magani sai Allah ne ya saka mata magani to dan haka in dai su sai a zo kuma ayi bayani to menene maganin cutar shi yake cewa wa fi muslim al-imam ahmad haka nan an rawaito a cikin littafi na musnad na al-imam ahmad daga hadisi na usama bin sharif an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala inna allaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaa'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu وفي لفظ إن الله لم يدع داءً إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا أو دواء إلا أو دواء يكتب إلا داء واحدا قالوا يا رسول الله ما هو قال الهرم قال الترمذي هذا حديث صحيح ما da yake cewa haka nan hadisi ya tabbata a cikin Muslim na al-Imam Ahmad daga hadisi na Usama ibn Shariq daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah yake cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala bai sabkar da wata cuta ba to lalle sai da ya sabkar da maganin ta tare da ita yake cewa alimahu man alimahu to wanda ya san wannan maganin ya san shi wa jahilahu man jahil wanda kuma jahilce shi ya jahilce shi ma'ana dai in ka ana magana cewa kaza cuta ka labarta da maganin to baka san shi bane a akwai wannan maganin Allah ya saukar shi wanda ya san shi ya san shi wanda bai san shi ba kawai shine bai san shi ba manzo Allah yake cewa a wani lafazi manzo Allah yake cewa Allah subhanahu wata'ala bai ajiye wata cuta ba to sai da ya ajiye sai da ya ajiye mata magani shine illa wata lahu shifa sai da ya ajiye mata warakarta au dawa ko kuma ya ajiye mata maganin ta sai manzo Allah yake cewa sai dai cuta din ita kadai ce barta da magani isa bai suka tambaye manzo Allah to wannan wata cuta ce manzo Allah ya ce alharam shine tsuha to shi tsuha ba shi da magani dan haka duk wani wanda ya zamanto yake da yau san mai da to zai kai ga tsuha in dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ja zamani shi Allah ne yake wadi yake cewa yana inna khalaqna fi yana sun kunti shirin min yana min ba'athna fa inna khalaqnakum min turabin thumma ha inda Allah yake cewa wa minkum man yuraddu ila ardil umum daga cikin abubuwan da za su koma zuwa alqai yake cewa tsantsin labal ma kwanaki za su yi kwanakin su ja har su yi tsuha to da shi kuma akwai wanda Allah zai amshe shi kafin ya kai wannan lokacin to da kare shi tsuha ga wanda kwanakin shi zai ka haye tsuha to shine kadai ba shi da magani yanzu babu wani tsuho ne zai zuci to ayi a bashi magani tsuha shi ma ya dawo ya zama san mai bayani ba wannan hadisin al-Imam Tirmidhi ne sai shi kuma ya ce hadisi ne ingantacce malam yake cewa wa hadha ya ummu adwa'ul qalbi wa ruhi والبدن وأوديتها وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داع وجعل دواءه سؤال العلماء الإمام ابن القيم yake cewa wannan magana da ake hadisi da yake cewa babu wata cuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya sakar da ita face sai da ya sakar da maganinta to wannan yayi hada hadda cututtuka na zuciya kan mai tsammanin cututtuka na jiki ne tunda akwai amradul qalbi akwai cututtuka na zuciya shine irin munafici irin riya irin hasada irin keta irin kyashi irin girman kai irin ji da kai to duka wannan cututtuka ne na zuciya to su ma sai da Allah ya saukar da maganin su kenan wannan ya hada ya ummu adwa'ul qalbi ya hada cututtuka na zuciya wa ruhi da kuma cututtuka na rai da cututtuka na rai kenan ana magana akan rai shi kanshi man yana annafsu ita ma ita da cututtuka nata saboda manzo Allah yana faɗi a cututtuka na zuciya sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inna fil jasadi mudagha idza salahat salaha jasadu kullu idza fasadat wa idza fasadat fasada jasadu kullu yake cewa kusawa a cikin zuciya a cikin jikin ku akwai wata tsoka wannan tsoka idan ta gyaru to jiki ya gyaru kenan wannan ke nuna ita ma zuciya tana bacewa tunda tana cuta to kuma tunda ita ma tunda Allah subhanahu wa ta'ala babu wata cuta da ya saukar da ita sai da ya ajiye mata magani to ita ma wannan su ma wannan cututtuka na zuciya to Allah ya ajiye maganin su haka nan cututtuka na rai irin su rai al'amara rai da take umartal wanda yake da ita ga aikata mummuna mai rai mai yawan aikata mummuna to ita ma wannan ran akwai maganinta cutar wannan ta rai ita ma akwai maganinta malam yace wal badani da kuma cututtuka na jiki dama su wannan su ne cututtuka na jiki to su babu wata cuta ta jiki wanda take faruwa a ce babu maganinta a kowace cuta tana da magani sai dai wanda kamar da hadisi wanda ya sani wanda bai sani ba sai ابن القيم يكي تشوى وقرج على النبي صلى الله عليه وسلم على جهلة وأوديتها شيني دا 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 ما قد دا ما قد نسو يكي تشوى كي نمو هذا wannan bayanin da manzon Allah ya hadisi yake cewa babu wata cuta da Allah ya sauka sirri sai kace magani, to wannan ya hada cututtuka na zuciya, cututtuka na rai, cututtuka na jiki, sai ya ce wa audiyatiha da kuma magungunan su. Kenan dukkan su ma wannan cututtukan su ma akwai su, sannan kuma akwai magungunan su da shari'a ta aka saukar da Allah subhanahu wataala ya saukar da su. Sai ibn al-Qayyim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya jahilci cuta ne. Jahilci cuta ne, sai ce sai kuma manzo Allah ya sanya warakal ko maganin jahilci shine su'alul ulama, tambayar malamai. A wani hadisi manzo Allah yake cewa shifa'ul ayyi as-su'al, shifa'ul ayyi shine warakata jahilci ta wanda bai sani ba, shine tambaya. Ai duk wanda bai sani ba ya tambaya shikenan ya warke. To a samu suke cewa ai mai tambaya yana tare da sani ko tuma da yace dan haka manzon Allah ya sanya jahilci cuta ne, sai kuma ya sanya maganin shi malamin da sabon anan ba wallahi. Sai yake cewa waja'ala dawa'ahu su'alul ulama, sai kuma ya sanya warakal ko maganin shi jahilci shine tambayar malamai. Fa rawa Abu Dawud fi sunanihi min hadith Jabir bin Abdullah qala kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hayya fa shajjahu fi ra'sihi thumma ihtalama fa sa'ala ashabahu fa qala هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقضي أبا الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي سؤال. قال يقول تنبيه حديث النبي كما إنما يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جوحه شوكة ثم يمسح عليه ويبسل سائر جسده. ما لا يكتوى الإمام أبو داود يقول حديثي أتكلم لتاهن شيناء السنن حديثي دقى جابر بن عبد الله يقول الله تبتع ذلك يكتوى خرجنا في سفر ممت أبلاغه. جابر يكتوى ممت أبلاغه mun muta abulagu fa asaba rajulan minna hajab, sai daga cikin mu akwai wani mutum sai dutsi ya same shi, bana ya dutsi ya warado mushi ya same shi, fa shajjahu fi rasi, sai wannan dutsin ya mushi rodi ya yi mushi rodi akan ya wasa mushi kai sun mahtalama, sai kuma hallo wannan mutum sai ya yi muhulki, kenan da ya yi bauchi kuma sai ya yi muhulki. Fa sa'ala ashabu, sai ce to ni yanzu ga ni na ban lahiya kaina ya mashi kuma gaci na yi mulki, kuma shi kuma wanda ya yi mulki in yana so ya yi ibada to sai ya kusa da wannan janaba, ita kuma janaba ana kusa da ita ne ta hanyar wanka ko ta hanyar tayyuma, to su ba su mishi bayani akan tayyuma ba. Sai kai ta tambaye shi ya ce musu fa sa'ala ashabu, ya tambaye abokan shi fa qala hayti hal tajiduna li ruksatan fi tayammumi, yanzu ku iya sawa mini wani rangwame in yi tayyuma ba sai na yi wanka ba saboda ni ina da darura. Kalu sai suka ce ma nabi na ka rukata, ai ba za mu iya kama maka wani rangwame ba. Wa anta taqdiru ala al-ma'a, matakar dai kana da ikon ka shaye ruwa, in dai ka iya shaye ruwa to babu wani rangwame, kawai abin da yake shine ka je kai wanka. Fabtasala, to da suka wadi mishi haka sai je yi wanka, da yi wanka ko fama ta sai ya mutu, saboda ya je ya shaye ruwa tana yi wa kan bayyana san ruwa ko wannan ya kara mushi ta hayya ne sababin halaka shi. Falamma qadimna ala annabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidhalik, yake cewa lokacin da muka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka bashi labari ga abin da ya faru wannan mutumin, ga abin da ya same shi kuma ga shawarar da suka bashi. Sai manzon Allah ya ce qatalu qatalahumullah, sun kashe shi suwa Allah ya kashe su, ko a ce Allah ya la'ance su, wannan ne ba la'anta manzo Allah yake masa ambaci ba, kamar dai sun kashe shi, to yanda suka kashe shi su ma Allah ya saka mushi akan wannan abin da suka mushi. Sai manzo Allah ya ce ala sa'alu idza lam ya'lamu, to mi ya hana su tambaya idan ba su sani ba, shin ba sa tambaya idan ba su sani ba? Manzo Allah ya ce ai fa inna shifa'al 'ayyi su'al, to ai shi tuta a abun shi ai waraka ta rashin sani shine tambaya, kinan magani na rashin sani na jahilci shine tambaya. Sai manzo Allah ya ce to ai kawai da abun da zai yi, inna ma yafihi an yatayammama, kawai da abun da zai yi ya isa mishi kawai yayi tayammama, kawai yayi tayammama in yana so wa ya'suba aw ya'suba, ya samu wa ya'suba la jarihi khizatan, ya samu wani tsumma ko wani bandeji ya ruha akan ciwon nashi, ko wani tsumma ya ruha akan ciwon nashi sun mayamsa alai sai ya shafa akan wannan bandejin ma'ana idan ba ya iya taba wajen mutu he dora wani abu ko kuma in an mushi in an yi an mushi aiki ne a likita an kewaye kan an mushi rawani to kawai ne zo he shahi kan wannan rawani ko karewa ce aka sa mushi irin tara na karewa ko kuma filata wannan da ake sawa to shi ma he je shahi wannan abu shi ne zalla ce to ai ya ishe shi kawai ya je ya dora ya taimuma ya dora wani tsumma ko ya dalme wani tsumma da wannan ciwon nashi da wani tsumma sai kuma ya shafa akan wannan tsumma da haka kuma sai ya waye da sa'ir da sadi sai kuma ya wanke sauran jikin nashi to wannan abinda wannan hadisin ya nuna abinda malai ya isa shahadi da shi shine nan inda sun yi tambaya da ba su hada cikin wannan cutar ba abinda ya kai su hadawa cikin wannan cutar ta suka kashe shi shine rashin sani to maganin menene maganin cutarsu shine tambaya shine malai ke cewa fa akhbara annal jahala da'a manzo da'un afwan annal jahala da'un sai manzo Allah ya bada labari cewa lijahi ciwo cuta ne wa anna shifa'ahu as-su'al kuma yi waka shi shine tambaya to inda sun yi tambaya su ma da su bada ba da su hada cikin wannan cuta ba muna iya zuwa ko to malai yake cewa to yanzu al-Imam Ibn al-Qayyim anan tunda ya ce babu wata cuta sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da maganinta to shine zai fara magana akan maganin nikan da Allah ya saukar a matsayin waraka kuma wannan magani ne ga kowace cuta shine sai fara magana akan al-Qur'an shine fara daga magana akan al-Qur'ani ya fara magana akan al-Qur'ani tunda al-Qur'ani waraka ne mal yake cewa al-Qur'ani shifa'u yake cewa littahin Allah al-Qur'ani waraka ne wa qad akhbara subhanahu an al-Qur'ani annahu shifa'u Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin cewa al-Qur'ani waraka ne fa qala ta'ala Allah yake cewa walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fusilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inda a ce muka sanya alqur'ani wani littafi ne wanda ba na larabci ba da muka sanya shi a ajin da yare wanda ba na larabawa ba laqadu aida sun ce to me yasa ba a faffayyace ayoyin shi ba tunda ai larabawa ne aka saukan ma to inda aka sa ba da yaren su ba to da sai sun yi magana sai to me yasa ba a san ko shi da yaren ba a mana bayani yanda za mu fahimta to shi za su ga tana sai a ajamiyin wa arabi yanzu kuma ya zamanto balarabi ya zamanto bai da kace wa afwan wanda Qur'ani ya zamanto da wani yare da na gwarawa ko kuma yare na Larabci a ajamiyin wa arabi Qur'ani ya zamanto da ba yaren Larabci ba ko ya zamanto ba gwaran littahi sannan kuma ya zamanto la'ayya ka ce ba Larabci littahi sai Allah ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kul ka gaya musu huwa lil ladina amanu shi alqur'ani ya zamanto ga masu imani hudan shari'a ne wa shifa'u sannan kuma waraka ne kaga wannan aya ta tabbatar da cewa alqur'ani waraka ne Allah yake cewa Allah yake cewa wannan zulmin alqur'ani ba huwa shifa'un wa rahmatul mu'minin Allah yake cewa mun saukar daga alqur'ani abin da ya zamanto waraka ne ga kuma rahama ga mu'minai malai yake cewa wa min lafazin min huna wanda Allah yake cewa wannan zulmin alqur'ani saboda ka aje a sa wata shubha to na shubha ce yake so ya kusan min akwai wanda suka yi amfani da ita suka sa shubha ai shi'a da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashaddu 'ala al-kufari wa hamahu bainahum tawahum sujjadan ko rukkan sujjada yau saboda fadlan me yake cewa imam fi inda Allah yake cewa ne a alshan ayat wa walallahu alladhi amuru bil salihati minhum to suka ce ai wannan min din at-tabi'idiyya suka ce kenan wannan ma nuna cewa ba duka sahabbai bane Allah ya gafarta ba wasu daga cikin su tunda Allah ya ce minhu wasu daga cikin su to mi ita kuma tana zawa da yawa tana zawa da lijin tana zawa ne kaza to shine malai yake so ya gusar da wannan shuwa kawai wasu ce ai
suna gane da takhsis ne
sai takhsis ne kawai wasu ko suna gane tabi'i ne aka yi wani shashi ne aka dauka na sahabbai aka bi wani shashi to shine shi malai anan yake so ya ce ya nuna wannan milkin ma ba a tabi'iyya ba ce ba ta nuna cewa wani shashi ne alqur'ani yake waka wani shashi bai waka ba shine yace wa min huna yace min a wannan waje wanda zulu min alqur'ani mun saukar daga alqur'ani yace li bayanin jinsi la litad'idi ana bayanin jinsin alqur'ani ba ana bayanin wani sashi na alqur'ani ba a'a shi jinsin alqur'ani Allah ya sabkar da shi waraka ne gabaki daya ba ana nihin wasu ayoyin shi bane waraka wasu ayoyin ba waraka bane a'a duka jinsin alqur'ani tun da ayoyin shi gabaki daya in ka dauka to wannan dukan su waraka ne malaka cewa la litad'idi na min ba tad'idi wa kenan ba wanda take kebantar wani wani shashi na alqur'ani ne kuma wani shashi yake cewa fa innal qur'ana kulluhu shifa'u dan shi alqur'ani dukkan shi waraka ne kama qala ta kama qala fil ayati mutaqaddima kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a aya wadda ta gabata fa huwa shifa'u lil qulubi min da'il jahli washakki waghaibi
afwan wala aka kina fa innal qur'ana kulluhu shifa'an wa rahmatan lil mu'minin
annana kago alsa yawa kina aure ta aure dan bi saboda sabanin iska yake cewa kenan kaga wannan zai taka dama da Allah ko ta yi wannan rubutun da tana zuwa da ziyara
kenan zai zama shifa'an wa rahmatan
yake cewa to saboda alqur'ani ya zama to dukkan shi waraka ne sannan kuma dukkan shi rahama ne ga mu'minai yace kama qala fil ayati mutaqaddima kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a ayar da ta gabata yace fa huwa shifa'u lil qulubi shi alqur'ani waraka ne ga zukata zuciya idan tana cikin matsala tana cikin munafurci tana cikin giba tana cikin annabi manci to duka wannan maganin da alƙawari shi yasa zamu gani Allah da yake wadi yake Allah da yake wadi a game da mu'minai innamal mu'minuna allazina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim tawakkalu su mu'minai wanda daga an ambaci Allah zaka ji zakatan sun tsorata sannan kuma daga an karanta wani abu na ayoyin Allah yayi su kara musu imani Allah ma wani yake wadi yake cewa ala bi dhikr allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub Allah ba Allah yake cewa su masu imani zuci suna nutsuwa ne ga ambatan Allah sai Allah ya ce to ku saurara da ambatan Allah ne zukata suke nutsuwa suke samun nutsuwa ta zuciya to shi ko babu ambatan Allah da yake alqur'ani to alqur'ani kenan kaga wannan ke nuna cewa waraka ne na tututtuka na zuciya mala yace sannan kuma waraka ne daga tututtuka na jahilci tutar jahilci waraka ne ga tututtuka na cuta ta jahilci washakki da cuta ta shakka don yake da wani shakka wani a cikin abin da ya shafi imani ko a cikin abin da ya shafi al'amura to shi ma alqur'ani waraka ne idan ya zarce yake cewa idan ya nace akan karanta alqur'ani yana neman waraka akan wannan cutar wan ghaibi idan kuma hallo sannan waraka ne kuma shi ma ga shakka ashakku wa rabbi duka a cikin abu guda ne sai kuta falam yanzilullahu subhanahu wa ta'ala minas sama'i shifa'an qattu a'ammu wala anfa'u wala a'zamu wala anja'u fi izalati da'i min alquran yake cewa Allah bai sabkar da wata bai sabkar da wani abu daga sama ba a Allah subhanahu wa ta'ala bai sabkar daga sama ba wani waraka wata waraka wadda a ammu shine qattu da daya shine falan yuzillahu ta'ala min as-sama'i shifa'an Allah bai sabkal wata waraka daga sama ba da dai a ammu wadda wannan warakan ta hada komi ma'ana dukkan wata cuta tana warkar da ita wala anfa'u sannan kuma babu wata wannan waraka ta zama to mafi amfani wala a'zamu wata waraka mafi girma wala anja'u wata waraka mafi yake cewa a warkasuwa ko a ce mafi warkasuwa ko mafi wanda take saukin gusar da abu fi izalati da'i wajen gusar da wata cuta min alqur'ani daga alqur'ani ma'ana babu wata waraka da Allah ya saukan me wanda ta hada komi wanda komi tace mafi girma wanda mafi amfani mafi sauri wajen gusar da wata cuta kamar alqur'ani malai yake cewa wa qad sabata fi sahihaini min hadisi abi sa'id al-khudri قال انطلق نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافروها حتى نزلوا على حي من احياء العرب فاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي او فلدغ سيد ذلك الحي كاشين كنت سنة دي سنة توبة مدى مالك تشوى حديث ياتبتا اتكين صحيح البخاري اتكين صحيح هايني كنا لتاهم sahih Bukhari sahih Muslim hadisin Abu Sa'id al-Khudri hadisi ne mashhuri yake cewa Abu Sa'id yake cewa wasu daga cikin sabon manzon Allah shine idalla kanafaru wasu daga cikin wasu jama'a ana cewa annafar daga 3 zuwa 10
na'am
wasu jama'a daga cikin sabon manzon Allah sun tahi a wani bulago da suka yi shi kito a wannan bulagun nasu hatta nazalu ala hayyin min ayil ardh har sai suka yi suka sabka a wani yanki ko a wani a wani ana ce alhaji kabila ko a ce alhayi unguwa ko gari to a ce a wata unguwa ko a wani a wata kabila daga cikin kabilu ta larabawa da suka sabka fastadafu sai suka ne musu sauke su a matsayin baki
na'am
fa abau an yi fa abau an yi dai mu sai suka kiya su za su ba kwantar da su mana su ba su masarki to ana nan da suka kiya su ba su masarki su kuma suka je suka tsaya to suna nan kawai shi shugaban wannan kabila ko shugaban wannan unguwa sai wani abu ya sare shi ko maciji ko kunama sai ya sare shi to yanzu a lokacin nan sai suke tsanewa magani yake cewa fa sa'ulahu bi kulli shay'in la yafa'uhu shay'in suka ji suke ta nemo mushi komi su bashi wannan ya sha da yi ba su ka mushi wannan magani a sha da yi ba a kira wannan magani ya yi ya mushi aiki duka yake duka wannan ya kasa samun warka daga wannan fa qala ba'dukum sai wasu daga cikin suka dan fadaka suka ce law ataitum ha'ula'i zahab alladhina nazar inda ma kun je wajen wayancan mutanen wanda suka sabka a wancan gehen namu la'alla an yakuna inda ba'dihim tana yiwuwa za a iya samun magani a wajen shashin wajen su a wajen wasu daga cikin su fa atawu sai suka zo musu fa qalu ya ayyuhar rahab ya ayyuhar rahab sai suka ce ya ku wannan jama'a inna sayyidina ludiga mu mai gidanmu lalle mai gidanmu shugabanmu to an wasare shi wani abu ya sare shi kuma mun nema mushi magani mun rasa wannan magani mun duk mun nema mushi magani wannan magani bai yi ba ta abin da muka sa kawai baya amfanowa suke cewa wa ta'alina lahu bi kulli shay mun je mun nemi komai mun yi kokari mun tafi mu je mu nemo mushi dukkan wani abu wanda muke ganin cewa magani ne wannan mun gwada ko bai yi ba fa hal inda ahadin minkum min shay'in shin a wayan wani daga cikin ku akwai wani abu wanda za a bashi tana yiwa mai mushi magani fa qalu fa qala ba'dhum wallahi inni la uti walakin wallahi laqad istadafnakum falam tudifuna sai daga cikin sabon wannan wasu na cewa riwaya tana cewa Abi Sa'id al-Khudri shine ya faɗa ka yake cewa ni na iya ruqayya na iya tohi yanzu ummu shi tohi ya samu waraka amma dai matsalar mun nemi ku ba mu wajen masauki ba ku ba mu ba da haka kuma ai ba za mu yi muku magani ba fama ana biraqin lakum hatta taj'alu li ju'lan da haka ni ba bana muku wannan ruqiyya ba sai sun kusa mu nuri lada kenan me za ku bani ummuku tunda kuma na nemi masauki kun hana ni fasalahuhum ala qati'in min al-ghanam sai suka yi sulhu suka nema to za mu baka wani yanki na dabbobin mu ka yi mana wannan magani fan talaqa yaftulu alayhi wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha sai ku shi wannan sahabi ya tafi yana mushi tohi yana karanta mushi fatiha yana karanta mushi fatiha yake cewa fa ka annama nashita min iqali da yake mushi wannan tohi kai ka ce an warware shi ne daga wani kulli kamar ya tashi kamar ya samu nishadi daga wani kulli kamar yanzu a zo a ce an ma mutum kulli an mushi kullun gowa ta an kulle shi sai kuma san cewa haka zai ce zai
kamar
ya samu nishadi gaba ko shi sun neke ko inan shi ya dawo yanda yake to shine kamar ya tashi a kamar ya samu nishadi ne daga wani kulli
na'am
fan talaka yamshi sai ku tashi yake tahiya wa ma bihi qulbatun tare da shi babu wani abu babu wata wannan dahin ko a ce babu wannan cutar abin da ya shahe shi fa aufuhum ju'lahum alladhi salakuhum alayhi sai ku suka cika musu alƙawari suka ba su wannan abin da suka musu alƙawari fa qala ba'duhum wasu daga cikin sahabbai suka ce ittasamu to mu raba wannan abin fa qala alladhi raqa sai shi wanda ya ruqiya wasu ana cewa kamar yadda muka ce ana cewa Abu Sa'id al-Khudri yace la naf'alu hatta na'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fanadhkura ma ya'muluna yace dan haka a ba za mu raba ba sai dai mun zo wajen manzon Allah mun ji me zai ce game da wannan lamarin فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريك انها رقيا ثم قال يسكروا سوقيا مستويا وتقول لا ذا وين ذا اكي وانت هي غري كذا فوق انبوا كذا من نمو سوقي بس سمكي وبا سويا كتابو وتا مسألة غا يندا اكي غا يندا اكي ثم قال لك تو واي سيد دك تشوا اترقيا تي معنى اتنا ما غني سوى تفاتيحة كينا manzo Allah yace faqad asabtum wallahi kun dace abin da kuka yayi daidai ya tasamu ko raba wannan abu ko zuri guli ma ku sama ni ma ku da muka sona sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan mallan abin da yake so ya nuna kenan wannan fatiha ce ma ga yanda ta yi tasiri kowane magani an nema an rasa amma da yazo kai karanta yake na mai tohi ya nuna mishi cewa ai wannan daga nan eh tashi ko akon sai yoke daga wannan cikin tashi sai manzo Allah ce mutu waje maka ba ce ita wuriya ba na kenan manzo Allah ya tabbatar
da shi akan cewa
ya tabbatar da shi cewa ita to wannan magani ce akan ku dama malamin ya ce daga cikin sunayenta a wuriya shine dan ana yin wuriya da ita ana yin magani da ita to wannan kenan daga cikin abin da yake nuna cewa alqur'ani shifa'u na'am to shi kuma ibn al-qayyim yana da wata kissa game da suratul fatiha yana da kissa wanda ya ga tasirin ta kisa ya fara kawo wannan hadisin malai yake cewa faqad athara hadha ad-dawa fi hadha ad-da'i wa azalahu hatta ka'annahu lam yakun wa huwa ashalu dawa'un wa aysaru walau ahsana al-'abdu at-tadawi bil fatihati la ra'ala hata athiran 'ajiban fi shifa'i
na'am
malai yake cewa wannan maganin da yayi na wannan fatiha da ya karanta mushi yayi tasiri a cikin ku asar hadan da yake hadan da wannan maganin yayi tasiri a cikin wannan cutar kenan wannan cutar ta da yake cewa ta suka shi da akai to yayi tasiri akai wa azalahu ya gusar da shi hatta ka annahu lam yakun kai ka cewa bai taba samun wata cuta ba kawai ya tashi kamar bai taba yin wata cuta ba wa huwa ashalu dawa'u wannan kuma kaza magani ne mai sauki sannan wa aisan abu ne shi ma mai sauki ba wahala ba zai ba ya kaje yanzu ka kira yaro ma ya karanta maka fatiha yanzu ya karanta maka ita kamar yanda aka ce mai wani babullaci ya zo makaranta sai aka ce to za a fara yin karatu sai ce daga na za a fara sai aka ce daga alhamdulillah za a sai ce kai malam yace na ji ta ba tun yara sun daga galata ba ne san ba ta ba take ne kai ka ga kenan wannan ce ne cewa abin da yake so ya ga wani ya ga gaskiya ne malaki ibn abi kita walau ahsana al-'abdu at-tadawi bi rubbil fatiha da a ce ba wa zai kyautata neman magani da fatiha wata ce za ta same shi ya nace akan karanta fatiha karanta fatiha ya ke cewa wallahi la ra'ala hata fi an ajiba fi shifa'i da ya ga tasiri abun mamaki wajen warkaswa kowace irin cuta ce to da ya samu magani a kanta in dai ya togace ya tabbata akan karanta fatiha to shine ibn al-qayyim zai faɗi tajribar shi game da karanta fatiha yake cewa wa qad makastu bi makka muddatan ya'tarini adwa'u wala ajid abiban wala dawa yake cewa na zauna a makka tunda ya tafi ya zauna a makka zai rubuta littafin shi a wannan yake cewa
hakam ahli din
la 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 ba shi ba wannan ne fi hadi khairul ibad awalani al-hadi
zadul ma'ad
zai rubuta zadul ma'ad tunda aka aba ya rubuta shi yana zaune yana shan zanzan ko yana rubuta shi a wannan da police ya rubuta tunda abin da yake da alaka da sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta shi a makka yake cewa to na zauna a makka wani lokaci yake cewa a wannan lokacin wasu cututtuka suna burinto mini ban samu mai magani ba ban samu likita ba a wani lokacin sannan ban samu magani ba fa kuntu aliju nafsi lil fatiha sai na zama to ina ma kaina magani da karanta fatiha fa arala hata athiran ajiban a lokacin da sai nake ganin wani tasiri ne abun mamaki game da karanta fatiha fa kuntu asifu zalika liman yastaki alama sai zama to ni ne nake asifu ina musulunta wannan abun ga wanda yasa wanda wanda yake idan yayin zo ina gaya ma wanda ya samu wannan tasirin na fatiha ga wanda yake cikin wata cuta yake cikin wani wata rashin lafiya yake samu wani radadi to yayin gaya mushi ga yanda zai fa kana kasibun minhum yabra'u sari'an to duk wanda na gaya ma ga yanda zakai ka karanta fatiha to kawai ya ce mai ai ya samu waraka da gaugawa sai ce mai ai ya roke da sauki sai ki ce walakin ha huna amru yambagi attafaqqun lahu to ibnu al-qayyim yake cewa sai dai nan akwai wani al'amari wanda ya kamata a kula da shi yake cewa wa huwa annal azkara wal ayati wal adiyati allati yustashfa biha wa yuqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun shafiya walakin tastad'i qabul al-mahalla yake cewa Ibn al-Qayyim yace anan akwai wani al'amari wanda ya kamata a lura da shi a fadin a fahimta a tafakkur shine a kula da shi a fadaku da shi yake cewa shine su azkar abubuwan da za a karanta na addu'o'i wanda suka zo a cikin wanda suka zo aka rawaito a hadisi ko alqur'ani a ce wannan maganin kaza ne wal ayati da ayoyi da addu'o'i wanda aka rawaito wanda ake neman magani da su sannan ake ruqiya da su to musan cewa ma su kansu a karan kansu abun amfani ne kuma sannan ko magani ne ma'ana su karan kansu magani ne da ake neman magani to su karan kansu masu amfani ne magani ne
magani ne ake neman magani
su kansu magani ne ko ake neman magani da shi to tunda alqur'ani sai ki ce walakin sai dai su wa'annan addu'o'in da ake karantawa tastad'i qabul al-mahall tana buƙatar a samu ta samu karkuwa a wajen karanta ta shine qabul al-mahall ta samu karkuwa wajen bagira wajen da ake karanta ta a mahallin da zaman tutu ta samu karkuwa menene karkuwar da menene al-mahallin ne karkuwar da ake samu shine mutun ya zama to ya karanta da ikhlasi da kuma yaqini babu shakka babu taraddudi
na'udi
sannan kuma wa quwwatu himmatul fa'il wa ta'thiri sannan kuma a samu ƙarfin himmal mai yin wa ta'thiri da kuma tasirin shi shi kanshi mai yin sai ya zama to yana da himma akan yin kai zama to wani kasalalle ne kai yau kai ka zo kai ko kuma ka bari ko kuma ka zo kana yi amma kana shakka kace kai wannan hanya ba dai mu gwada mu gani to da kace wannan mu gwada mu gani to shikenan sai ta mu kabulul mahall to dan haka malai yake cewa fa mata ta khallafa shifa kana li bifu kana li du'fi ta'thir al fa'il ko da yaushe ga ba samu waka ba to an samu raunin tasirin wanda ya aika wanda ya aikan bashi da tasiri cikin abin da yake karantawa mana babu yaqini babu halautu girman Allah babu kuma sallamawa ubangiji to da haka lokacin da shi yasa ba za a samu abin da ake so ba ba za a samu ba saboda babu wannan abin kaga su sahabbai da ke zuciyarsu a wanke da yaqini da ya tashi ma mu yace tayi ni na iya ruqiyya kuma zan maka bai tsaya bai shakka yace to akwai wani abu da ne sani ba mun gwada kaga inda yace ya gwada gani da
maka
kuma da tashi ma yanke magana kawai kai to da haka shine malai yace idan kaga an samu waraka ta samu tafal ma'ana ba a samu waraka ba to wannan ya zama to sauwin shi ne rauni na tasirin wanda yake aikata a shi wannan wanda azkari yake cewa auli adami qabulil manfa al-manfa'i ko kuma wajen rashin amsuwal al-manfa'i wanda yake aika wanda ake aikata ma to ba a samu bai samu qabul ba to da haka anan za a samu nan ba a samu tasirin da ake so ba
sai an samu biyu kenan
sai an samu biyu sai an samu tasiri sannan kuma da qabulul manfa'a ai qabulul manfa'a al-afwan aw adamu ta'thiri hadha qad yakunu li adami qabulut tabi'ati lidhalika ad-dawa'i ko kuma tana yiwuwa hakan ya zamanto da rashin karbar dabi'a ne ga wannan maganin kenan idan magani ne ya zamanto dabi'al wannan a ba ta karɓar wannan magani wa qad yakunu limani in qawiyyin yamna'u min ibtida'ihi asarihi tana yiwuwa kuma ya zamanto da wani bisa dalilin wani a wani abu ne wani mani'i ne wani abu ne da zai ya hana wannan kuma abu yana da ƙarfi wani mani'i qawi wani abu da yake hana mai ƙarfi wanda zai hana zartar da tasiri ko a samu gurbin a samu asar din wannan maganin yake cewa fa inna dabi'ata idza akhadhat ad-dawa'a bi qabulin tamin kana intifa'ul badani bihi bihasbi dhalika al-qabul ita dabi'a ko kenan a ce anan yana nihin dabi'a dabi'a ta shi wanda za a yi maganin ko wanda zai yi maganin haka dole shi an samu kamar da ce qabulul manfa'a afwan qabulul manfa'a wanda ake aikata mushi kiran wanda ake aikata mushi shi ma dole sai ya zamo ya samu qabul ya yarda ya sa shi ma ya kini cewa eh wannan yana magani kenan da shi mai yin alfa'il da sibil fa'il da kuma almanfa'al ko almaf'ul wanda ake aikata masa dole ya an samu kabulin su kowa sai ya yarda ya sallama cewa wannan magani ne kuma zai yi maganin yake cewa to kenan idan ko kuma a samu rashin karbuwar dabi'ar wannan dabi'a ta shi wannan manfa'alin bata amshi wannan maganin da ake mishi ba bai sake ba da shi bai yarda ba ko bai sallama ba yake cewa to kaga ita dabi'a idan ta karbi magani bi kabulin ta da karbuwa cikakkiya to sai zaman ta yake cewa kana intifa'ul badali bihi bi hasbi zalika alqabul to gwalgwadon amfanuwar jiki da wannan maganin gwalgwadon wannan kabulin da aka samu ko maganin likita da muke sha yanzu za mu ga ya mana magani saboda irin da muka yi ne to yanzu inda a ce in na sa a kaina kai wannan maganin baya mun magani ko na sha bayya mun da to ko in na sha ko baya mun ba saboda dabi'a za mu ta kange shi ba to haka shi ma azkan inda za a maka da wanda zai yi da wanda za a yi in yana ganin cewa kai wannan ko yayi kawai ya sha gwada bayya mushi ya sha gwada bayya mushi to saboda ba da dabi'ar wannan bata samu amsuwa ba to dan haka gwalgwadon amsuwal amfanuwar jiki da maganin da za a yi gwalgwadon amsuwal gwalgwadon da ke cewa a kabul din jikin shi da zai yi da wannan dabi'a da wannan da ke cewa alkai ko maganin da za a mishi yake cewa fa kana alqalbu idza akhadha ruqa wa ta'ayi wa ta'awizi bi kabulin tamim وكان لغاقي نفسي اي وكان لغاقي نفس فعاله نفس فعاله وهمه مؤثره اثر في ازاله او اثر في ازاله الداء ابن القيم yake cewa idan ya zamanto zicciya he afwan yake cewa fa kazalika nati fa kana ko fa kazalika afwan fa kazalika yake cewa fa kazalika to haka al'amarin yake zicciya idan ta karfi ruqiyya idan ana mata tohi ta karfi wannan tohin sai kabulin shi sai yakinin cewa zai yi amfani wadda aizi ko kuma neman tsarin wannan da ake ana karanta addu'o'i da azkar idan ta karfe shi da karbuwa cikakkiya babu shakka babu tawadduri sannan kuma ya zamanto shi kanshi mai ruqiyya yana da nafsun fa'ala yana da rai wanda kuma take mai yawan yake cewa yani aiki wanda take tana aikin kuma akan yaqini akan tabbata sannan kuma akwai himma wanda take da wanda mai tasiri a wajen wannan abu to yana kai yace asara wannan abubuwa idan suka hadu sai su yi tasiri wajen musar da wannan cutar nan malam abin da yake so ya nuna cewa duk yanda Qur'ani yake cuta ce eh dake afwan waraka ne ga dukkan cututtuka to amma idan aka yi amfani da shi ba a samu kabul tam ba sawa'u min al-fa'il aw min al-manfa'al to ba za a samu abin da ake so ba idan wanda yazo ya karanta Qur'ani kawai ya karanta shi ne akan shakka ba gwada ba kan gani ko karanta ma Fatiha shi ma wanda yato karanta imin ko la haula ma dai ko kai wa gaske cewa imin da ko wata al bismillah kan gani ko la haula to da kai wannan abun to shi wanda ya makan babu tasiri kai ma da ka amsa babu da sai ka shi wannan babu himma ba ta ci to zaka ba a gawa asar ba a gaba asar amma idan aka samu wannan abun guda biyu to za a ga asar a cikin wannan amfanin tasirin kusa da wannan cutar to shine abin da Ibn al-Qayyim yake sifantawa kaga shi ya gwada tajribar shi inda ya amfani da shi gano ne ba jiyo ba shi ya gwada ya ga inda ta mishi amfani kuma yace ma yana gaya ma duk wanda yazo yake duk wanda ya kawo mishi jajin yana da yana jin wani cuta yake cewa wa kana asifu zalika liman yastaki alama na zama to ina hadin haka ina wasafa hakan ga wanda duk yazo yace mun kaza yana wani waje yana mun ciwo ko ina jin radadi ko ina wani waje yace mishi yake kaza nan da nan ko wannan mutumin sai yazo yace mun ai na warki cikin gauga to kaga wannan an samu tajriba to saboda wa'annan duka an samu wannan abubuwan guda biyu da ake bukata to da haka yanzu a yau ma wanda zai zo ya gwada wani magani yana ganin bai mishi tasiri ko saboda an sa ko wannan ka dauka ko da a magunan kamar yadda muka wani na galgajiya ko na likita da ake wannan inda ba samu wannan abubuwan ba to za gani wakan ba samun ta
sai da dama wanda wani maganin kaza ya mun shi yace ni kai mu
shi bai mishi ka gani ko saboda ta ya shi ma
ya saka ga
bai shi ta amsa ba amma inda dabi'a shi ta amsa da kawai da gashi zai gani ya mishi wannan
wanda sai sai ni da na sha kaza kawai an yi da
to wannan shine aka kaici abin da al-Imam Ibn al-Qayyim yake wadi a cikin wannan bayani da yayi to duk wanda cewa wannan shine hukun darasi a cikin wannan littafi insha Allah ta'ala sai mu tsaya daga nan malam Muhammad kenan in Allah ya so darasi na gaba a dinda bu musa ba tsarin da ya kamata mu tsaya akan shi ba sani ba darasi ne zamu yi takaitacce da babu yawan bayani ko kuma a ringa bayani ko da a ce karatun da aka samu dai bai ba mai yawa bane idan wannan insha Allah mu samu rubuta muna mu gani da za a yi a darasi na gaba insha Allah ta'ala abinda muke yi dai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muke kuskure Allah subhanahu wa ta'ala gafarta subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
a wanda shi ne na wurin shanga na wani
ok naka ne wannan wanda ku zo da shi ke tsara ku zo ma da shi ko yanzu
ke tsara za mu rinka zuwa da shi
to shi ne ni ya kamata in neme shi da kai wannan ya kamata sun na neme shi a akwai maktaba da nake sauko a
san wannan shi ba shi
ba eh an yi lokaci ne kai ne bayani eh duk ba da shi sosai sai ya kafa da kudi sosai so kuma in ka zo sai da kudi yesu zai sun yi maka visa da wani to mu wake da visa ana wannan abu ne wani
ka yi ka sa kudi mai ka
sa da gore ne sa bai ka yi shi da fanti ka to mun wannan kana ala eh
kudin mara annan ma
shi annan wani wannan
ne kashi ne go
shi ne na samu in na same shi da sauko shi to ko wai ala
to ku yi nazari sai wa shi
eh
kowane da ku duba shi
to kuma yoro shi kuma ya
yi wa ta samu
a wanga shi da na wurin na shi wanga na wani
to kai ya za kai
a ga wanga
ko ku ta ga ka ga kuke yi a nan gida ce shi kuma ko da ya yi a gida ne
nan cikin gida ne
okay okay duba matsala
insha
Allah ne
duba matsala insha Allah wallahi Ismail mu yi to daga gaba ko da sallah ba ba ya shi ya kamata wannan wannan